إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka wanda muke karanta littafin Iddatul Ahkam min kalam khairil anam wallafar al-hafiz عبد الغني المقدسي الله نصره wannan shine majalisi na uku a wannan yammaci na litinin 7 ga watan jumada al-akhira hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1446 wanda yayi daidai da tara ga watan 12 na shekara ta 2024 a majalisin da ya gabata mun kammala bayani dangane da hadisi na farko da mallakin wannan littafi ya kawo cikin wannan littafi na Iddatul Ahkam hadisin Umar bin Khattab Allah ya yarda da shi innamal a'malu binniyat abun da ya rage karkashin wannan hadisi shine darussan da zamu dauka karkashin hadisin din hadisin ya kunshi darussa da fa'idoji wanda suke masu tarin yawa daga cikin darussan da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci cewa wanda bashi da hankali babu tilastin aikata ayyuka na da'a a kansa wato hadisin dalili ne da yake nuna aiki na wajibi ya faɗi akan wanda bashi da hankali ta yaya muka fahimci haka daga hadisi din yadda aka yi muka fahimci haka daga hadisin faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewar innamal a'malu binniyat malamai kamar yadda bayani ya gabata wannan lafazi sun masa fasara guda biyu innamal a'malu binniyat ay ayyuka kawai basa zama ingantattu karbabbu gurin ubangiji sai an yi niyya kuma wadannan ayyuka niyya kuma ta zamanto wa ubangiji aka yi wa aka takaita shi da ita sannan ayyuka su zamanto karbabbu fassara ta biyu innamal a'malu binniyat ayyuka bayan da za a yi su auku sai da niyya mahaukaci kuma bashi da niyya duk abin da mahaukaci yake babu niyya ciki to tunda an rasa niyya cikin ayyukan mahaukaci ba zai yi ce bari in je guri kaza ko na yi niyyar zuwa guri kaza ba kawai gaba gadi zai abu su saboda babu hankali balle ya jagorance shi wajen yin niyya to tunda an rasa hankali rashin hankali kuma ya hana mahaukaci yin niyya ka kenan wannan yake nuna ayyuka sun faɗi kan mahaukaci tunda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yadda za a yi aiki sai da niyya to shi kuma bashi da niyya to tunda bashi da niyya kaga aiki ya faɗi a kansa kenan wannan hadisi dalili ne da ke nuna cewa ayyuka na wajibai sun faɗi akan mahaukaci kamar yadda wasu hadisai suka bayyana rufi al-qalamu an thalathin daga ciki ya ce al-majnunu had hatta yafiqa an dake alkaluma ko alkalami akan mutane guda uku ba a rubuta musu alhaji daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace anil majununi hatta yafiqa daga mahaukaci an dauke rubuta masa alhaji har sai lokacin da hankali ya zo masa saboda abin da yake baya yi cikin hankalinsa abu nabiyu da za mu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci cewa niyya sharadi ne wajen aikata ayyuka na ibada sharadi ne wajen aikata ayyuka na ibada kenan idan aka aikata aiki ba tare da niyya ba wannan aiki ba karfafe bane gurin ubangiji subhanahu wataala saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu binniyat shi yasa daga komai na komawa kan wannan lafazi na innamal a'malu binniyat wanda yayi sallah ba tare da niyya ba kazo kai sallar azhar ba tare da kai niyyar yin sallar azhar kun ba ko kuma kai niyyar sallar isha a lokacin sallar la'asar sai ka shiga ai sallar la'asar tare da kai amma a zuciyarka ka yi niyyar sallar isha ko shakka babu wannan sallar ba karfafiya bace gurin ubangiji kenan dole dai sai mutum yayi niyya kuma ya kyautata niyya a lokacin ibadar da lokacin ta fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin na karantar da mu wajibcin yin aiki dan Allah in bawa zai yi aiki to fa wannan aiki dole ne yayi shi dan Allah shi ma zai koma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu binniyat ai ayyuka suna zamantowa karbaku ne in an kyautata niyya cikin su wannan wani fassara ne cikin jerin fassarori da malamai suka yi ma wannan lafazi kenan hadisin yana karantar da mu wajibcin yin aiki dan Allah yanzu duk wanda zai yi aiki kyakkyawan aiki ne misali zai yi sadaka kaga sadaka kyakkyawan aiki to sai ya zamanto wannan sadakar yayi ta ne dan mutane su gani su fada a ce wane akwai jin kai wane akwai tausayi wane abin hannunsa bai rufe masa ido ba shi dan wannan yayi ba wai dan Allah ba to wannan yayi aikin kawai a gurin ubangiji subhanahu wataala ba shi da sakamako to wannan hadisi yana karantar da mu wajibcin yin aiki dan Allah fadin manzon Allah innamal a'malu binniyat da kuma inda yake faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda hijrarsa yayi ne dan neman yarda Allah dan neman yarda manzon Allah da manzonsa to sakamakon hijrarsa yana ga Allah da manzonsa kaga kenan yayi dan Allah wannan yake nuna wajibcin duk aiki da bawa zai yi na neman yarda ubangiji to yayi dan Allah din saboda in yayi dan Allah zai samu sakamako gurin Allah shine ma'anan ko man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi amma idan yayi dan wani abu duniya wannan ba shi da sakamako gurin Allah shine ma'anan wa man kana hijratuhu li duniya yusimuha wanda hijrarsa yayi ne dan ya samu abu duniya ko ya samu wani matsayi ko wani daukaka a gurin mutane a wani ra'ajin yanki ko ko kuma dan wata mace dan ya samu ya aure ta yi hijirar ga dai hijirar dan Allah ake to amma shi aliyarsa ba dan Allah yake ba yayi ne dan ya samu a duniya ko kuma dan ya samu ya aure wata mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hijratu ila ma hajara ilayhi to wannan ba sakamakon hijirarsa tana ga niyyar da yake hijira domin ta dake nan wannan hadisi na karantar da mu wajibcin aikata kowane aiki dan Allah da kuma nisantan yin abu dan duniya ko kuma dan mutane su gani su yaba su jinjina fa'ida ta hudu da za mu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin yana nuna mana cewa mutane suna da fifiko a niyoyinsu niyyar wane ta fita wane karfi niyyar wane mai rauni ce niyawa ne kuma mai karfi ce saboda fadin annabi da yake cewa wa innama li kulli imrin ma na kowanne mutum yana da sakamakon niyyarsa kenan in niyyar mai karfi ce zai samu sakamako mai yawa in niyyar tsakatsakiya ce zai samu sakamako tsakatsakiya in niyyar mai rauni ce zai samu sakamako mai rauni in ma niyyar gaba daya gurbatacciya ce ba shi da sakamako shine wa innama li kulli imrin manawa kenan mutane aniyoyinsu sun bambanta wani yana da niyyar da zai iya samun kashi 90 cikin 100 na sakamako saboda yanda ya kyautata niyyar ya fuskanci ubangiji da ibada wani kuma zai iya samun kashi 10 cikin 100 saboda yanda niyyar ta samu rauni ibada ce da ake yi wa ubangiji subhanahu wataala amma sai ya haka yana so ya samu sakamako gurin ubangiji kuma yana so ya samu sakamako gurin mutane na jinjina da yawa wannan sai zaman tona titan da zai fita da fita ɗan kaɗan ci wani kuma shi gaba ɗaya ma completely niyyar nasa gurbatacciya ce ba dan Allah yake wannan abin da yake dan ya samu yabo daga gurin mutane to wannan ba shi da komai gurin ubangiji subhanahu wataala fa'ida ta kusa da ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta hadisin na karantar da mu da dangane da wajibcin yin hijira daga garin shirka zuwa garin musulunci wannan hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci yana cikin mafi girman da'a da za a yi wa ubangiji don neman kusaci zuwa ga ubangiji subhanahu wataala kenan ba shi halarta ga musulmi ya zauna a ƙasan kafir in ba da wani dalili mai ƙarfi ba idan aka samu dalili mai ƙarfi wanda ya hukunta ya zauna a ƙasar wanda wannan dalilin da yasa zai zauna a ƙasar babu shi a ƙasar musulmi to nan babu laifi amma in har ya zama abin da zai kai shi ya zauna a ƙasar kafirai akwai shi a ƙasar musulmai to wannan ya aikata babban laifi Allah madaukakin sarki ce innal ladina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha za su koka su ce ai mu masu rauni ne a ban kasa shi yasa ba mu samu dama mun yi ibada a sake ba Allah ya ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah banta da baki banta da yalwa ku yi hijira ku koma inda za ku samu sake da nutsuwa wajen yin ibada a sake fa'ida ta ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iya koyarwa mu duba muka wannan hadisi na innamal a'malu binniyat manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo sai ya sanya mana ƙa'ida cewar duk aikin da bawa zai dole ne ya yi da niyya kuma niyyar nan karɓar aiki ya rataya da niyyar idan niyyar ta zama kyakkyawa aikin zai zama karɓaɓɓe idan niyyar ta zama mummuna aikin zai zama komamme an mai da shi ba a karɓa ba ka san wannan ka'ida ce annabi ya saka duk wani aiki da bawa zai yi wa ubangiji subhanahu wataala to sai a baya sai manzon Allah din ya fito maka da abu abun ya bayyana maka sosai ka gane sai buga maka misali wannan zai nuna mana yadda yake iya koyarwa sau tari da dama in aka yi bayani ko da wani ya fahimta wani bai fahimta ba a yayin da aka buga misali sai ka ga shi ma wanda bai fahimta ba abun ya fito masa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bayani cewa duka aiki sai da niyya kuma karɓar aikin ya ta'allaka ya rataya da kyan niyya sai buga wannan misali yace fa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi duk wanda hijrarsa ta zamanto ga Allah da manzonsa kenan ya takaita zuciyarsa wannan ibadar da yake na ubangiji ne shi kadai to fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi sai buga wannan misali da hijira kenan sauran ibadu sai mu yi kiyasin su akan wannan wanda kuma hijirarsa ta zamanto dan duniya ne ko kuma dan wata mace da yake so ya aura to sakamakon hijirarsa za ta koma ga dalilin da ya sa ya yi wannan hijira ko kuma yayi wannan ibada. To kaga kenan nan misali annabi ya buga mana bayan yayi wannan bayani na wannan hukunci. Wannan zai nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya iya bayani kuma ya iya karantarwa alaihi salatu wassalam. Abu na karshe da zamu karkare bayani a kansa ita niyya aiki ne daga cikin ayyuka na zuciya, ba aiki bane na baki. Wanne ne aiki na baki? Karatun Qur'ani shine aikin baki. Ambatan Allah aiki ne na baki. Salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duka aiki ne na baki. Umurni da kyakkyawa hari da mummuna na aiki ne na baki. Akwai kuma aiki na gabbai kamar sallah, kaga hannu yana aiki, wuya yana aiki. A lokacin da aka zo sallama za a juya dama, a juya kafa suna aiki, gadon baya yana aiki, kaga wannan kuma aiki ne na gabbai. To akwai kuma ayyukan da zuciya ce take. Daga cikin jerin ayyukan da zuciya take akwai niyya, saboda niyya ba a yin shi da hannu, ba a yin sa da kafa, ba a yin sa da baki, da zuciya ake yi. Yanzu idan mutum zai furta abin da yayi niyya a bakin nan, ba niyyar bane za a ce na bada labari ne game da abin da yayi niyya, amma ba zai zama shi ne niyya ba. Idan yanzu mutum ya ce na yi niyyar aikata kaza cikin jerin ibadu da ake yi, kuma mutum ya limanci haka, wannan zai zama aiki ne na bid'a wanda babu shi a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, saboda ibada ce wacce ake yin ta a zuciya. To hadisi na biyu da za mu je gare shi za a karanta mana
bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda.
Wannan hadisi an samu daga Abu Huraira, Allah ya dade shi. Abu Huraira duk wani musulmi za ka tarar ya san Abu Huraira, amma kuma Abu Huraira din nan ba shi bane asalin sunansa, amma an fi saninsa da Abu Huraira, Allah ya dade shi. Yake bayar da labari cewa asalin sunansa a zamanin jahiliya, in an ce jahiliya shine gabanin musulunci ko kuma shi gabanin musulunta, jahiliya ta kasu kashi. Akwai jahiliya na zamani, jahiliya na zamani ita ce gabanin zuwa musulunci, wannan ana kiranta jahiliya. Jahiliya kuma da yake banta daga mutum zuwa mutum shine wanda shi da yana jahiliya duk da musulunci ya zo, amma shi yana jahiliya bai shiga musulunci ba. To a lokacin da ya shiga musulunci yanzu ya bar jahiliya. Kenan akwai jahiliya ta zamani, akwai kuma jahiliya ta ɗaiɗaikun mutane. Jahiliya ta zamani shine lokacin da Larabawa suka rayu cikin bautan gumaka da kuma ɗabi'u munana da al'adu gabanin zuwan musulunci, wannan jahiliya ta zamani. To jahiliya kuma da take da alaka da mutum zuwa mutum, daga mutum zuwa mutum, wannan ya danganta ga mutum shi kadai a karan kansa gabanin ya musulunta, za a ce yana cikin jahiliya. In ya musulunta kuma jahiliya ta kawo daga gare shi. To Abu Huraira ya ce sunansa a jahiliya ma'ana gabanin ya musulunta, ba jahiliya na zamani yake ba. Gabanin ya musulunta sunansa Abdishams. Abdishams bawa rana, haka bawa rana kenan, shi rana ce ubangijinsa. To wannan kaga ko shakka babu, sai jahiliya. Musulunci ba a bautar da kowa wani bane ubangiji subhanahu wataala yace to sunan sa a jahiliya gabanin zuwa musulunci Abdushams to lokacin da ya musulunta sai aka kira shi da Abdurrahman kaga kenan asalin sunan Abu Huraira Abdurrahman tare da cewa malaman tarihi sun yi sabani maganganu masu tarihi yawa dangane da sunan Abu Huraira ba kuma komai yasa aka samu sabanin ba sai da yadda alkunyar Abu Huraira ta yi rinjaye akan sunansa ya zama sunan yahudiya amma da kansa yake ba da labarin cewa sunansa Abdurrahman Abdushams gabanin ya shiga musulunci bayan shigarsa musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da Abdurrahman to amma kuma me yasa ake ce masa Abu Huraira tunda wannan shine sunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da shi Abdurrahman sunan mahaifinsa Safar Abdurrahman bin Safar ad-Dawsi ya fito daga kabilar Banu Daws to me yasa ake masa alkunya da Abu Huraira tunda mun ji asalin sunansa da manzon Allah ya rada masa bayan musulintarsa shine Abdurrahman yana ba da labarin cewa wata rana yana tafi cikin Madina sai ga wata ƴar karamar kunya sai dauke ta sai ya sa ta a hannun rigarsa tana burge shi kuma yana tausayinta yana ta shafa ta sai ya je majalisin manzon Allah da wannan kulliyar a hannunsa yana shafa ta sai ya dora ta a jinyarsa in an tashi sai ya tafi abinsa gobe ma in ya tashi kuwa zai zo da ita a hannunsa to tun daga nan sai ake kiransa Abu Huraira Huraira tasgiri ne na Al-Hirra in an ce Al-Hirra kulliya yadda da kuriya kuliya kuma ana kiranta Huraira to shi tunda yanzu ya rubuce ta koyaushe za a ganshi da ita a hanyar sa ta tafiya za a ganshi da ita yana zaune za a ganshi da ita sai aka masa lakabi da haka sai ake kiransa Abu Huraira wato baban kuliya wata riwayar ta bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ne ma ya masa wannan alkunya galibi kuma dabi'a ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah da kansa yayi wa mutum alkunya to sun fi son wannan alkunyar sama da kowace sunna da suke da ita haka ya faru da sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya yarda shi sun samu sabani da matarsa ƴar manzon Allah Fatima Allah ya yarda ita sai ya fita ya bar gida daidai lokacin da ake baccin kayyula sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi dace ka rusu ziyara a wannan lokaci da ya shigo gida sai bai ga sayyidina Ali ba yanayin fuskar Fatima kuma sai ya fahimci cewa kamar fa akwai wani abu sai yake tambayar ta ina dan babban ki yake tace wani abu ya faru tsakanina da shi ya fita ya tafi ban sani ga ya tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa abin cika masa ina ali yake sai aka gano shi yana masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya je ya same shi yana kwance yana bacci mai nauyi ya juya daga wannan bangaren zuwa wannan bangaren daya bangaren da ya tayar daga gare shi ya taba kasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa yana karkade masa kasar yana kun ya abatura tashi ya babanta baya sayyidina Ali sai zama ya kusan wannan sunan akan duk wani suna da ake gaya masa saboda annabi ne masa alkunya da shi sai zama ana alkunya wa Abu Huraira wa sayyidina Ali da Abu Turab to haka shi ma Abu Huraira a wata riwayar yake ba da labari cewa ya kasance yana daukan kulliya a hannun mayafinsa ya rike ta duk inda zai je wata rana sai suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yake tambayarsa ma hadhihi me tace wannan nake gani a hannunka kana rike da ita sai ya ce ya rasulullahi kulli ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Abu Huraira to kai daga yau ka zama baban kulli ya karamin kulli to tun daga nan sai ake masa wannan alkunyar kuma ya zama ya ma kusansa akan asalin sunansa saboda manzon Allah ya masa wannan alƙawari to sai zama yayi rinjaye akan sunansa ake kiransa Abu Huraira Abu Huraira ya musulunta a shekara ta 7 bayan hijira lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin Khaibar Abu Huraira ya je riske shi a Khaibar da shi da dan kabilarsa kabilar Banu Daus wanda malamai suna cewa musuluntarsa da suka yi ya biyo bayan sakamakon addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu saboda kabilar Daus suna cikin kabilun da suka yi taurin kai wajen kin karban addinin musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira ya kira su ya kira su ya musu wa'azi ya ja hankalin su amma sun yi tirjiya sun ki su karbi wannan addini na musulunci to wannan yasa wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka dai da tsammani kan cewa wannan kabilar kam zai wahala ta musulunta kabilar Banu Daus sai suka nemi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ya musu addu'a kawai Allah ya daidaita al'amarin su ya halakar da su annabi ya ce to ba wannan sai annabi ya tashi ya fuskanci al-qibla saukari da dama din zai addu'a ya kan fifita ya fuskanci al-qibla ya daga hannunsa sai wasu cikin sahabbai suke cewa yau kan kabilar Daus ta shiga uku ta lalace tunda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannun zai mata addu'a ita kan yau ta halaka annabi yana daga hannu sai ya ce Allahumma hadi dausan waqtihi me muka ke musu addu'a ta halaka annabi wannan ba tabi'ar sa bace sai bai musu wannan addu'a ba sai musu addu'a ta shari'a yace Allahumma hadi dausan waqtihi ya Allah ka shiryar da wannan kabila ta Daus kuma ka sa su zo gare ni suna masu karfar musulunci to sai Allah ya amsa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yakin Khaibar sai ga Abu Huraira da yan kabilarsa dandaro sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan karba addinin musulunci kuma suka karbi addinin musulunci musuluncin su kuma ya zamanto yayi kyau to a wannan lokaci Abu Huraira ya musulunta to sakamakon wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya albarkaci Abu Huraira sai zamanto cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai Abu Huraira rike hadisan manzon Allah ma'ana haddasa domin su haddace hadisan suke hadisan nan da muke karanta su sahabban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kokarin haddace su suke to sai zamanto cikin jerin sahabban manzon Allah kakar babu wanda ya kai shi yawan haddan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya haddace hadisai guda 5500 shi da bakinsa yake ba da labari cewa cikin sahabban manzon Allah babu wanda ya kai shi yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda Abdullah ibn Amr ibn al-As yace shi abin da yasa ya fi yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana rubuta hadisan ni ba na rubuta ne har da cewa nake kaga wanda zai rubuta a minti goma ma zai rubuta hadisai goma to kai kuma sai kai minti goma ma baka haddace hadisi to sai zama wanda ke rubutawa dole na su fi yawa sama da wanda ke haddace yace to shi kadai ne ya fi ni yawan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma dalili shine yana rubuta hadisan amma ni ba na rubutawa inji Abu Huraira Allah ya tsare shi to wannan yake nuna mana falalar wannan sahabi Abu Huraira wanda da yawa daga cikin magabata tabi'ai ke sun yi kokarin su gwada haddan hadisin haddan hadisai na Abu Huraira su gani shin haddan mai karfi ce kuma sun tabbatar mai karfi ce daga cikin su akwai Marwan ibn al-Hakam wannan yana cikin tabi'ai kuma yana cikin sarakuna dan yayi sarauta a lokacin daular Banu Umayya ya jagoranci ragamata al'umma musulmi na shekara guda to ya zo gurin Abu Huraira da shi da sakatarinsa ne masa rubutu da shi da sakatarinsa wanda duk wasu abubuwa muhimmai shi yake rubuta masa wannan sakataren nasa ana kiransa Abu Zu'aiza. Abu Zu'aiza shine sakataren Marwan bin al-Hakam. Suka shirya da shi da sakataren cewa yau zai je gun Abu Huraira. Idan ya je zai zauna a kan kujera. Inji Marwan. Yace in na zauna kan kujera, kai kuma Abu Zu'aiza ka zauna a bayana. Da alƙalami da takarda. Zanna tambayan Abu Huraira hadisi yana faɗi kana rubuta. Suka kawo wanda suka tafi. Marwan ibn al-Hakam ya zauna kan kujera. Abu Zu'aiza sakataren sai zauna a bayansa. Abu Huraira baya kan sakataren. Tana Marwan yana tambayan Abu Huraira. Ka gaya mun hadisi kaza akan hukunci kaza sai Abu Huraira jero bayanin kan hadisin cikin lafazinsa. Shi kuma Abu Zu'aiza yana rubuta. Yana tambayan shi yana rubuta, yana tambayan shi yana rubutawa sai dai suka rubuta hadisai masu tarin yawa. Hadisai masu yawa kwarai da gaske suka kama hanyarsu suka tafi abunsu. Ba su sake dawowa wurin Abu Huraira ba sai bayan shekara guda. Bayan shekara guda da suka dawo sai Abu Marwan ya ce wa Abu Zu'aiza ka zauna a bayana hadisan da na tambayi Abu Huraira shekarar da ta wuce. Yi wannan shekarar ma zan tambaye shi waɗannan hadisan. Ka duba ka gani yadda ya gaya maka ka rubuta za ka samu bambanci ko canjin wani lafazi ko harafi. Ya ce to ba wala. Abu Zu'aiza sai zauna bayan Marwan. Marwan yana tambayar Abu Huraira hadisan da ya tambaye shi su bara. Abu Huraira yana dawo masa da su ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshe. Bayan ya kammala Abu Zu'aiza ya ce ai ko harafi ɗaya bai canja ba cikin hadisan da ya gaya mana bara da hadisan da ya gaya mana bara. A nan Marwan ibn al-Hakam ya jinjina wa Abu Huraira kuma ya tabbatar cewar hadda Abu Huraira hadda ce wacce take mai ƙarfi ba lagalagar hadda. Wannan yana cikin jerin falalar Abu Huraira. Allah ya dade shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa hadda kebantacciyar hadda. Yake ya roki Allah mawadakin sarki ya sanya soyayyar Abu Huraira a zukatan mu'mini. Shine malamai suka ce duk wanda baya son Abu Huraira ba mu'mini bane. Domin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa Abu Huraira Allah ya karba hadda. Zaka ga duk inda mu'mini yake to yana son Abu Huraira. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan addu'a. Kuma abin da zai baka mamaki game da Abu Huraira, Abu Huraira bai dauki duniya a bakin komai ba. Hasali ma lokacinsa gaba daya ya ba da shi ne wajen zama tare da manzon Allah. Tun farar safiya zai zauna da manzon Allah har dare. Dudai kwaɗayin ya samu ilimi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma cikin ikon Allah ya samu ilimi. Sai zama ba shi da lokacin da zai je nemi abinci ko abubuwan bukatu na yau da kullum. Ya ce sautari da dama na kan faɗi a jikin mimbarin manzon Allah saboda yunwa. Na kwana na wuni ban ci ba, na kwana na wuni ban ci ba saboda yunwa. Ba ni da abinci, ba ni da dalilin abinci. Wanda ba su sani ba in sun zo wuce ni sai su ce wannan ko mahaukaci ne. Ba su san cewa yunwa ce kawai ta ci ta cinye ba. Kuma a hakan Abu Huraira ya rayu har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai kisoshi wanda aka hakaito waɗanda suke na ban mamaki dangane da al'amarin Abu Huraira na irin matsananciyar rayuwa da ya yi cikin yunwa. Ya ce wata rana an fitar da sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce wunin ban ci komai ba banda bakin ruwa da ni. Ya ce jiya ma haka na wunin ban ci komai ba. Ka san in mu ne a yau sai mutum ya ta zaga masallacin. Ya je wannan masallaci ya je wancan masallaci. Wani za ka gani za ka ga baya mai da hakan sana'a. Za ka tsince shi a unguwar nan, in ka je wancan unguwar ma sai ka tsince shi. Yau ya yi wannan masallacin gobe kuma sai ka tsince shi a can. To su duk yadda za ta rayuwa za ta sananta gare su ba sa roƙo sahabban annabi saboda annabi ya nuna musu illar roƙo. To Abu Huraira jiya ya wuni bai ci ba, yau ma ya wuni bai ci ba, yana fama da matsananciyar yunwa. Kuma su tarbiyyar da annabi ya ba su shi ne kashe ne mutum ya yi roƙo. To Abu Huraira kuma yana fatan ina ba a ce in an fitar da sallar isha yau a masallacin annabi wani ya dauke shi ya tafi da shi gida dan sa wani abu a cikin sa saboda yunwa da take kona masa cikin sa har dutse yake sa a cikin ya daure ko cikin zai dan tashi kana to shine da aka idar da sallah sai ya sauri ya fita daga masallaci yaje tsaya a hanyar wucewar mutane duk wanda zai zo ya wuce sai masa sallama sai ya wuce ba wanda ya dauke shi suka tafi saboda ba su gane mecece bukatar sa duka suka wuce dama waɗanda suke tahowa a baya annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar sai kowa ya watsa sai su kuma su kowa sai ya tafi gidansa Umar ya taho gabanin Abubakar Abu Huraira ya tsaye da shi ya tambaye shi kan wata aya Abu Huraira ya ce ayar ba wannan san ma'anarta na san ma'anarta amma dalilin da yasa na tambayi Umar la'alla a lokacin da nake yi wa Umar tambaya ya fahimci cewa ina cikin matsanancin yanayi na yunwa ya ce Abu Huraira zo mu je gida mu ci abinci ya ce Umar bai gane ba sai ya mun sharhin hadisi ya wuce ya mun sharhin aya ya wuce ya ce ba a ji ba sai ga Abubakar tunda dama ba rata tsakanin kutan Umar da Abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar shi ba da yi Abu Huraira ya ce sai na tsaye da shi ayar dai da na tambayi Umar ya mun bayanin ta sai na sake tambayar Abubakar ba wai dan ban san abin da ayar ta kusa ba ne a fatan Abubakar ya ce mun zo mu je gida mu ci abinci Abubakar shi ma bai gane ya mun sharhi sosai yadda ya kamata ya wuce abin sa ya ce sai ga manzon Allah to shine na karshen fitowa daga masallaci kawai yana kallon fuska ta ya gane me ke tattare da ni saboda basira da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a fuska ta cewa ina cikin matsanancin yanayi na yunwa yana zuwa sai ya ce ya habahim sai na ce labbaika ya rasul ta ya habahim na ce na amsa maka ya rasul Allah sai ya ce zo mu ji manzo Allah sai ya shi suka tafi gida da suka je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya tambayi matarsa akwai wani abu ne da ci suka ce eh daguwanta ta kawo nono ta ce a baka ya ce to ku kawo Abu Huraira ya ce sai na ji murna da farin ciki ya lullube ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan nono a kunko sai ya aje Abu Huraira ya ce har Allah Allah nake in ji annabi ya ce bismillah Abu Huraira saboda yadda na wuni ban ci ba jikina har bari yake na yunwa yace sai manzo Allah ya ce mun shiga masallaci waɗanda suke zaune a masallaci wanda su ma wuni suke suna daukan ilimi gurin manzo Allah subhanahu wa ta'ala suna ibada kaga ba su da lokacin zuwa su nemi abinci je kaka ce musu su zo mun samu abin sha Abu Huraira yace sai murna ta koma ciki tunda wannan nonon ina ga bai nuna shani kadai ba aya a an ja mu shani da manzo Allah to amma ko wanda Allah ya ce in je in yi magana wanda suke masallaci kusan mutum 20 ya ce sai murna ta koma ciki nake ga da dai ina ga kamar na samu abinci amma yanzu ina ya ce to amma tunda umurni ne na manzon Allah kawai sai na amsa sai na shiga masallaci na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana muku magana sai suka shigo da suka zauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dauki ka ba su dai bayan dai su sha ya ce wa yau Abu Huraira yau ba abinci ya ba wannan ya sha ya sha ya karba ya ba wannan ya sha ya sha duka sai da suka sha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abu Huraira kowa ya sha ya ce ya saurani da kai ya ce ya saurani da kai manzo Allah ya ce to sha Abu Huraira ya sha ya sha ya cire kan annabi ya ce ya yi zani ya ce kara Abu Huraira ya ce na kara na kara na kara manzo Allah na cire kan ya ce na yi zani ya ce kara Abu Huraira na kara sai da ciki na cika ta tun har ya taso sai manzo Allah ya ce kara ya ce ya rasulullah ba gurin sha ko ina ya ce ya ce sai manzo Allah ya karba sai ya shige saura in ji Abu Huraira to kaga wannan yake nuna maka yadda ba sa iya rubutu yadda suka samu kansu cikin matsi sa'an nan kuma burin su kawai sun samu dan abin da suka ci shike ba sa da burin su tara abin duniya kuma sun sadaukar da kansu wajen kiyaye mana ilimin nan shi yasa gashi nan yanzu muna karanta hadisin Abu Huraira da sun yi tabba da tashin neman abin duniya da yanzu sun tabba abin duniya kuma ba labari ilimin kuma da babu shi to amma sai ba su mai da hankali wajen neman abu yanzu duk wanda ya nema abin duniya dole zai tafi ya bashi amma idan ilimi ne za ka tafi ilimin yana yanzu Abu Huraira shekara nawa da rasuwarsa Abu Huraira ya rasu shekara na 59 bayan hijira yanzu mun isa ba ruwa yau shekara ta nan muke bayani kira 1446 a shekara 1446 kuma mun cira 59 saurana 1397 shekara 1397 ba irin abubuwan da muka karanta to wanda ya tara dukiya a wancan lokaci ina dukiyar take a yanzu yanzu ma na taho da nisa tun a zamanin nasa to wannan shine bambancin ilimi da kuma abin da mutum zai da neman yadda Ubangiji da kuma faɗi tashin neman duniya mu kuma a yau kan kuwa kashi 95 ko in ce da tara cikin 100 mun raja a neman duniya amma abin da ya shafi neman ilimin addini watakin a ce ɗaya cikin neman ilimin addini ɗaya cikin ɗari tare da ce alhamdulillah ana ibada to amma za a yi ibada ne da jahilci to neman ilimi dai a cikin al'umma a yau za ka iya cewa kashi ɗaya cikin ɗari neman abin duniya ba kashi 99 cikin ɗari to su kuma ba haka rayuwarsu ta tafi ba to wannan hadisi ɗan uwa da muke kan gabar karanta shi hadisi ne na Abu Huraira Allah ya gane shi wanda kamar yadda ne bayani ya rasu shekara ta 59 bayan hijira ya kwanta jinya matsananciyar jinya sai ɗaya daga cikin tabi'ai da ambatansa ya gabata da su kaɗan Marwan bin al-Hakam ya zo gaishe shi ya zo duba jikin Abu Huraira ya ga Abu Huraira yana jin jiki sai masa addu'a ya ce shafaka Allah ya baka lafiya Allah ya warkar da kai Allah ya baka sauki Abu Huraira ya ce sai na ce Allahumma inni uhibbu likaa fa ahbib likaa ya ce Allah ni ina so in haɗu da kai kai ma ka so haɗuwa da ni Marwan ya fita da ya tafiyar minti 10 ba sai labari ya fike shi Abu Huraira ya cika kenan Allah ya amince addu'ar Abu Huraira to wannan hadisi da muke kan karanta shi hadisi ne na Abu Huraira Allah ya dade shi yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda Allah madaukakin sarki baya karbar sallar dayan idha ahdatha idan yayi hadasi hadasi shine mutum ya fitar wani abu daga jikinsa misali fitsari mutum yayi fitsari ba zai je sallah in yayi sallah Allah ba zai karba ba hatta ya tawaffa har sai ya haɗa bayan gari hadasi mutum yayi bayan gari ba zai je sallah ba har sai yayi alwala saboda annabi ya ce la yaqbalullahu salata ahadikum Allah madaukakin sarki ba ya karɓar sallar ɗayan mu in yayi hadasi har sai yayi alwala to haka zalika mazi shi ma hadasi ne idan mazi ya fita daga mutum Allah madaukakin sarki ba zai karɓi sallarsa ba har sai ya yi tsarki kuma yayi alwala waɗannan da na ambata malamai ba su yi saɓani ba kan cewar suna warware alwala hadasi kashi biyu ne na farko malamai ba su yi saɓani ba a kan cewar yana warware alwala kaga bayan gari yana warware alwala fitsari yana warware tusa yana warware mazi yana warware wadi shine wani ruwa mai kauri da yake fita bayan fitsari fari shi ma yana warware alwala sannan fitar mani shi ma yana warware alwala kusantar iyali shi ma yana warware alwala fitan jinin al'ada shi ma yana warware alwala fitan jinin haihuwa shi ma yana warware alwala sai kuma cin namar baƙuni shi ma na warware abubuwa guda 10 da na ambata dinnan babu sabani tsakanin malami idan suka faru da mutum to halalarsa ta faru sune wanda annabi yace la ilaha salata hadikum idha ahadatha hatta yatawadda Allah baya karbar sallar dayan idan yayi hadasi har sai yayi alwala to akwai kuma abubuwa guda hudu wanda malamai suka yi sabani shin in sun faru da mutum alwalarsa ta warware ko bata warware ba wasu malaman suka ce alwalarsa ta warware suka ce alwalarsa bata warware na farko mutum ya yi alwala sai taɓa al'aurarsa wasu malaman suka ce duk wanda ya alwala taɓa al'aurarsa alwalarsa ta lalace alwalarsa ta lalace saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa dhakarahu falyatawadda duk wanda ya taba azzakarinsa bayan ya alwala to ya sake alwala wasu malamai kuma suka ce alwalar sa bata warware ba me yasa suka ce saboda hadisin Talha ibn Habib ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne yayi alwala bayan ya yi alwala sai ya taba al'aurarsa shin alwalar sa ta warware amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi sai ce inna ma bud'atun minka ai wannan al'aura ta wata tsoka ce daga jikinka yanzu in ka taba bayan ka za a ce al'aura ta warware ce to kaga ita ma ai kamar bayan hannu ne tunda bayan tsoka ce daga jikinka kafar ka tsoka ce daga jikinka ita ma tsoka ce daga jikinka har wadannan hadisai ne guda biyu wata hadisi annabi ya ce man massa dhakarahu falyatawadda wanda ya taba al'aura to ya arafa wannan hadisi kuma na Talha ibn Habib annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma hiya bud'atun min ai ita wata tsoka ce daga gangan jikinka ko kaga kamar a zahiri hadisan sun yi karo da juna to shi yasa wayar da malaman sai suka dauki wannan hadisi sai suka kafa hujja da shi cewa duk wanda ya halala ta ba halarsa halalarsa ta wannan wadannan malaman ko sai suka da wannan hadisi sai suka yi amfani da shi cewa mutun ya halala ya ta ba halarsa halalarsa ba ta wannan wasu malamai da suka zo sai suka haɗa hadisan suka aiki da su suka ce sai a ce idan mutum ya taba al'aurarsa da sha'awa bayan ya yi alwala to alwalarsa ta warware sai a aiki da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa dhakarahu falyatawadda wanda ya taba al'aurarsa to sake alwala to in ya zama ya taba al'aurar tasa da sha'awa to wannan sai sake alwala sai amfani da wannan hadisi wannan hadisin kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma hiya bid'atun minka sai a ce in taba al'aurar tasa da yayi ba da sha'awa ba ne zai sa wando sai an yi sai dan taba al'aurar kaga wannan ba ma da niyya ba suka ce to nan ba za a ce sai ya sake alwala ba saboda bai taba al'aurar tasa da gangan ba kuma bai taba ta da sha'awa wannan abu na farko kenan malamai suna da sabani shin faruwarsa zai warware alwala ya sa bawa sai ya sake alwala ko ba zai warware ba ra'ayoyi guda biyu kamar yadda muke sai kuma abu na biyu wanda shi ma malamai suna da sabani akai shin yana warware alwala ko baya warwarewa shine shafar mace mutum ya alwala sai ya taba jikin matarsa wasu malaman suka ce duk wanda ya alwala ya taba matarsa to alwalarsa ta warware wasu kuma suka ce duk wanda ya alwala ya taba matarsa alwalarsa ba ta warware ba sai suka kafa hujja da hadisin ummuna Aisha da tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanni alwala in yazo fita sallah sai sumbace ta sai fita sallah to wannan shi ma malamai sun yi sa suka ce duk wanda ya alwala bayan alwalar sa ya taba jikin mace alwalar sa ta warware suka wasu suka ce bata warware sai abu na uku wanda shi ma malamai sun yi sa shin yana warware alwala ko baya warware alwala shine mutum bayan yayi alwala sai yayi hawaye idan ya yi amai shin alwalarsa ta warware wasu malamai suka ce duk wanda ya alwala ya yi amai to alwalarsa ta warware wasu suka ce a'a alwalarsa bata warware ba saboda ba dalili da ya nuna cewa yin amai yana warware to sai abu na hudu wanda shi ma malamai sun yi sabani shin faruwarsa na warware alwala na sa dole sai an sake alwala ko baya sa dole sai an sake alwala shine mutum ya yi alwala sai a masa kafo to idan aka masa kafo shin yin kafan nan zai warware masa alwala sa dole sai ya sake alwala kafin ya yi sallah wasu suka ce eh dole ne in an yi wa mutum kafo ba zai shiga sallah ba sai ya sake alwala wasu kuma suka ce a'a ba zai warware masa alwala ba in ya masa kafo zai iya tashi ya yi sallar sa babu matsala kenan wadannan abubuwa guda hudu da muka ambata wannan akwai sabanin malamai shin suna warware alwala ko kuma ba su warware alwala goma can kuma da muka ambata farko su kuma malamai sun yi ittifaki babu safani tsakanin malamai kan cewar suna warware alwala to wannan hadisi na Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda Allah mabukakin sarki baya karɓar sallar ɗayan ku idan yayi hadasi wanda muka ambace su yanzu kenan har sai yayi alwala karɓa wani irin karɓa ne ake nufi cewar Allah ba zai karɓi sallar bawa ba ma'ana sallar ba ingantacciya ba ce mutum ya yi fitsari sai bai sake alwala ba kawai sai zo ya shiga sallar wannan sallar ba ta inganta ba ta yi ba dole sai yayi alwala ya sake ta kenan abin da ya shafi karɓa ya kasu kashi akwai karɓa na rashin inganci akwai kuma karɓa ibadar ta garanta ba yanayin da mutum yake ciki Allah ba zai karɓi ibadar ba mun gane bambancin akwai karɓa na rashin inganci asalin ibadar ba ta inganta ba misali wanda ya yi sallah ba alwala ibadar ta sa ba ingantacciya ba ce saboda haka Allah bai karɓa ba akwai kuma karɓar da ba wai na rashin inganci ba ne ibadar ingantacciya ce amma ma'abocin ibada Allah baya karɓar ibadar sa shi ne wanda zai je gurin boka ko ya je gurin mai duba yanzu idan ya zo ya cikakkiyar alwala ya yi cikakkiyar sallah sallar sa ingantacciya ce amma Allah bai karɓa ba ya kai sallar sa ta zama ingantacciya saboda ya yi alwala kuma annabi ya ce la rabbul lahu salata alaikum idza adza ta ta wada shi ya yi cika sharuɗan sallar nan ya yi alwala ya yi sallar ingantacciya amma bai ya hana Allah karɓar sallar saboda ya je gurin boka manzo Allah kun ya ce man ata kahinan aw arraban fa saddaqahu bima yaqulu la tuqbal lahu salatun 40 layla duk wanda ya je gurin boka ko mai duba to ba za a karɓi sallar sa ba na tsawon kwana 40 kaga shi wannan sallar ta yi ingantacciya ce amma kuma ba za ka karɓa me yasa saboda ya je gurin boka to haka zalika wanda ya sha giya matakar giyan tana cikin cikin sa ko ya yi sallah Allah ba zai karɓa ba ko ya yi alwala kyakkyawar alwala ya yi aiki sallah da shi kyakkyawar sallah to Allah ba zai karɓa wannan sallah ba to kaga wannan ba karɓa bane da yake da alaka da ingancin sallah karɓa ne da yake da alaka da yanayin shi ne sallah in yayi sallar ko sallar dubu zai Allah ba zai karɓa ba ko ya sallar kyakkyawar sallah ne amma Allah ba zai karɓa me yasa cikin sa akwai giya wani kuma hadisin yace Allah baya karɓar sallar da wanda cikin sa akwai haram ya ci haram ya koshi ya zo yi sallah to Allah ba zai karɓi sallar sa wani hadisin kuma yace Allah baya karɓar sallar bawan da ya guje wa ubangidansa kenan har sai ran da ya dawo gurin ubangidan nan ne yin sallah sai Allah to wannan hadisi ɗan uwa da muka karanta ya kunshi darussa da fa'idoji wanda yanayi na lokaci ba zai ba mu damar duba waɗannan darussa da fa'idojin ba ina ga za mu tsaya a wannan gabar har sai Allah mafarkin sarki ya kai mako mai zuwa abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah mafarkin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah mahaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh